Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum DOA Hausa dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da prime minister mai tambaya malami kura garin sarkin noma a jihar Yobe Najeriya To idan mai tambayar malam malami kurra da ma sauraron masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da wakilin mu a shiryar Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modibbo Adama dake Yola jihar Adamawa Najeriya wanda yake
wato prime minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne duka su bi shugabanni ne inda tsarin mulki ya tanadar za a kira wannan prime minister sai a kira shi prime minister inda tsarin mulki ya tanadar a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shi shugaban kasa sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko sannan prime minister kuma shugaban kasa ne amma yana da wani wa'ansu abubuwa watakila wancan shugaban kasa yake da shi bai
To, dakta, kamar menene shugaban kasa yake da shi wanda prime minister bai da shi kuma menene prime minister yake da shi wanda shugaban kasa bai da shi misali
alal misali zaben shugaban kasa ana zabe ne na gama gari wanda kasar gaba daya za ta zabe shi a matsayin shugaban kasa sa'annan shi prime minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taba yi ba zaben gama gari ake masa ba ana zaben sa ne a matsayin prime minister lokacin da yake zabe a mazabarsa na gundumar da ya fita wato daga cikin ɗan majalisu anan ake zaben prime minister misali in an yi zaben senatoci a Najeriya in sun je Abuja sai su zabe ɗaya daga cikin su ya zama prime minister wannan shine ake kiran prime minister to amma yadda shi matambayi zai gane bari in fara fassara masa yadda Najeriya ta gudanar zaben prime minister wannan tsarin mulki na iri na prime minister Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke faridi yansu yanzu wanda shugaban kasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazafa a Najeriya na farko Najeriya ta samu yankin kai a 1960 a wannan tsarin mulki da ita England ta shimfida mana ta shimfida mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba daya prime minister zaben prime minister lokacin akai tsarin mulki wato da turanci yake kiran parliamentary system of government don haka da aka zamu da aka samu yankin kai a 1960 wannan tsarin muka fara a an yi zaɓe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba ɗaya suka haɗu a Lagos a wancan lokacin Lagos ne hekuta Najeriya suka haɗu a Lagos daga cikin ɗan majalisu wanda jam'iyyarsu ta firin jayi dama haka tsarin mulkin ya tanadar wanda jam'iyyarsu ta firin jayi daga cikinsu ne za a zaɓa prime minister daga cikinsu ne za a zaɓa shugaban ƙasa amma wancan tsarin mulkin shugaban ƙasa a wannan wuri shugaban ƙasa ne kawai na ceremonial president wato na buki sunansa bai da cikakken iko a wancan tsari don haka da aka yi zaɓe a mazaɓu a jihohi a cikin Najeriya wato Northern Najeriya da Eastern Najeriya da kuma Western Najeriya suka haɗu a Lagos babu jam'iyya guda ɗaya wanda take da ƙarfin iko da za ta zaɓi prime minister ita kaɗai domin sai mutum yana da ƙarfin iko da zai zaɓi prime minister shi kaɗai wannan party za ta zaɓa don haka suna buƙatar alliance abin da ake cewa su yi auren juna da aka yi alliance an yi alliance tsakanin party guda biyu ne NPC daga arewa wato Northern People Congress tare da NCNC wato National Council of Nigerian Citizens daga can Southeast Nigeria under leadership of Dr. Nnamdi Azikiwe su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu daga cikin su sai aka zabi prime minister wanda mafi karfi kenan wanda yake da karfin iko na gwamnati aka zabi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon prime minister a tarihin Nigeria wanda kuma ba sake yi su ba zuwa yanzu sa'annan aka zabi shugaban kasa har a wancan tsarin ma akwai shugaban kasa amma shugaban kasan bai da cikakken iko shugaban kasa ne na jeka na yika wanda da turanci ake kira da ceremonial president a wannan lokacin sai aka zabi Dr. Nnamdi Azikiwe shi ne ya zama shugaban kasan Najeriya amma na buki ne ake kiransa in akwai bukukuwa Najeriya shi ne zai jagoranci bukukuwa kamar yaya wani irin buki kin rantsar da shugaban kasan prime minister kenan shine zai jagoranci rantsar da su haka kuma in an yi baki daga waje irin su ambassadors da dai manyan baki da za a yi daga kasan waje shine zai je ya karbe su daga iyaku da kawo su cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukan sa na shugaban kasa a wancan lokacin Dr. Nnamdi Azikiwe a tsarin mulkin prime minister kenan wanda ake kira parliamentary system of government
to dakta da aka yi wannan hadakar kuma aka yi wannan shugabanci na prime minister da kuma na shi shugaban kasa na biki wato kamar da ka bayyana ya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da hanzo an dan samu tangaro daga baya
to da aka yi mutane biyu din nan jam'iyyar su ta dauka su suka yi hadaka wato Maris of Alliance suka yi hadaka sai dai yake prime minister dai kuma aka ba shugaban kasa sauran mutum daya in za ku iya tunawa akwai AG sun kuma kardashin Chief Awolo
to doctor shi ma Chief Awolo yana cikin wadanda suke da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan ko dai
shi bai hada gwamnati da su ba don haka ya zama shine babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an ga gargashin jam'iyyar National AG to wannan tsarin mulkin illar ta daya ne za ku zabi prime minister a yau gobe in an gaji da shi za a yi sallaman sa
to duka in an gaji da shi za a yi sallaman sa kuma ko me yasa ko dai haka tsarin yake
domin ba zaben gama gari aka masa ba zabe ne wanda ƴan majalisu a Lagos suka zabe shi duk ran da suka ce su ishe shi kuma za su cire shi sake zaben wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban kasan ma ba za a nemi da ji bakin sa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabu kan kawuna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar wannan inda prime minister yake waɗansu suka ce ba su son shi daga ran da suka ce ba su son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba su sun shi za su iya suje su nemi wani ɗan jam'iyya su haɗa kai in sun haɗa kai za su kore shi za a cire prime minister
to yanzu da sa yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ko wani annashuwa ko wani jin daɗi haka
in jam'iyyar zan ta ci gaba da cin zaɓe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi kuma mutumin prime minister nan yana cin zaɓe a mazaɓarsa wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita zai iya yin shekara 30 yana prime minister ba wanda zai iya cire shi domin tsarin mulki ya tanadar prime minister zaɓensa za a yi a majalisa duk lokacin da partinsa yake zaɓe zai iya zama prime minister don haka babu tsarin dokan da yake zai shekara 4 ya tafi ko shekara 3 ya tafi ko shekara 8 ya tafi a zai iya yin wata daya a cire shi sati biyu a cire shi in farko awa daya ma zai iya yi a ce an gani da shi a cire shi to kaga wannan akwai masifa a ciki so wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce da aka samu aka sojoji suka shigo cikin mulki suka karkashe wayannan mutanen da na kirga muku irin su Tafawa Balewa Ahmadu Bello Kisa Akintola da sauran manyan sojojin Najeriya a January 1966 Najeriya ta koma karkashin sojoji na shekaru da dama.
To doctor, yaushe ne kuma Najeriya ta sake dawowa kan mulkin demokradiyya na zaben shugaban kasa na gama gari wanda yanzu haka Najeriya ke kanta.
A shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma karkashin mulkin demokradiyya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulki shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda kai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma a nan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulkin ta zai shekara 4 ne ba wanda zai cire shi da sauki
yanzu da ta shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zaɓe aka koka da kuri'u jam'iyyar sa ta ci ya dare kan karaga mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan
akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taɓa yi a Najeriya ba ba a taɓa yi a ƙasashe da dama a duniya ba in an zaɓe shi yana da ƙarfin ikon shekara 4 bayan shekara 4 kuma yana da ƙarfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulki namu na Najeriya yanzu ya sake yin shekara 8 in yayi shekara 8 ya gama to tsarin mulki ta duk kuma ko duk Najeriya ba wani wanda ya yake da gata irin sa bare sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatun sa anan kuma ko kofi kai ake bukata a Najeriya in yayi shekara takwas ya kare ba zai koma ba wannan shi tsarin mulki da ake kira presidential amma wannan shugaban kasan fa kamar da na ga muku shi mai cikakken iko ne
Turuta shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato a kai yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister akwai bambancin ayyukan ne akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abin yana nan kan yadda waɗancan su fadora a baya
duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri to duk tare-tare an kawo an jigga ma shi shugaban kasa mai cikakken iko anan shi ne shugaban kasa shi ne mai tare baki shi ne mai karban baki shi ne mai ceremony shi ne duk abin da kake bukata a matsayin sa na shugaban kasa shi yake wa ƴan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979 suka dauko shi suka kawo anan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau kare mulki da Najeriya take amfani da shi kenan a wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar da na ga muku yana da karfin iko na shekara 4 zuwa 8 in Allah ya sa da rabo cire shi a wadayin shugaban kasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya a kai impeachment a National Assembly a National Assembly ta impeach nashi za a kai kotu waye da sauran abubuwa da za a kai shirya to amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire Yana da wahala.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban kasa da prime minister da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adama Najeriya da wakilinmu a shiyar Adama da Taraba Muhammad Salisu Lado. Da producer mu Julie Leather Gration da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam